in kashin da soyayya Fatima Zahra na rike ki da gaske na yi dabara me sai saki Fatima Zahra na rike su kalaman ki Fatima Zahra kirke mina alkawari zarajan ki kai ni wani sabon al'amari soya shige ni baruwan sarakyau na jiki mai dubi na launi karke barni jiki zai kama da cuta mai muni a cikin samari na yo zara ki ce barin ciki na zara ni da ke kanai nake son jera sarauniya taurarwa Fatima Zahra
Yeah.